بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Safiyar Asabar 8 ga watan Rabi'ul Awwal shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama, wanda ya dace da lissafin 23 ga watan Satumba shekarar miladiya ta 2023. Wannan shine kaset na 138 cikin jerengiyar kasusuwan karatun littafin Al-Istiqama, wallafar al-Imam Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah Al-Harrani, Allah ubangiji ya gafarta masa. Sheikhul Islam ibn Taymiyyah ya rubuta wannan littafi ne asali don bayani akan ka'idojin da ake bi a ilmance wajen fassara nassoshin Al-Qur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama, waɗanda ke da alaka da ahadisu sifat al-khabariyya. Amma kaman ɗabi'ar ibn Taymiyyah a mafiyar littafansa, yana yawaita istitradi da dajiya da kuma sauke lamba don tattauna matsaloli daban-daban. Yana mana magana akan wato abin da ya shafi haƙuri da kimarsa a addini da irin nau'o'insa, da bayani akan haramcin abin nan, wato gajan haƙuri a wajen musiba ko gajan haƙuri a wajen samun wata jarabawa ko kuma zakewa a wajen murna da farin ciki. Har kuma ya zo yi magana a kan abin da ya shafi watan jarinta da halin kirki da kyauta a matsayinsu na siffofi masu kyau cikin siffofin muminai. To, a nan ne yake magana kuma a kan tsaka-tsaki da ya kamata mutum ya yi wajen mu'amalantar waɗannan abubuwa, har ya kai batu a kan hani game da alfahari. Hani game da zakewa da alfahari. To, yana cikin mana wannan maganar ne yake bayyana ka'idojin da shari'a ta kawo don katange mutane daga yin alfahari ko zakewa. Shine yake cewa wanaha al-libasil hariya, daga cikin ababen da shari'a ta kawo domin hana mutane su zama masu alfahari ko su zake wajen biye wa duniya, akwai abubuwan da aka haramta. Daga ciki shine haramta sanya sutura ta alharimi wa takhattum adh-dhahab, da haramta sanya zinari a azobe na zinari, wa shurbi fi aniyati adh-dhahabi wal fidda, da haramta ci ko sha a cikin kwanuka na azurfa ko na zinariya, wa italati thiyab, da haramta tsawaita tufafi ya wuce idan sawu ko ya dinga jan ƙasa, ila ghairi dhalika min anwa'i as-sarf wal khuyala, da dai wasu nau'o'in abubuwa irin waɗannan na almubazzaranci da alfahari, fin ni'am, wajen mu'amalantar ni'imomi, wa dhammal ladhina yastahiluna al-khamra wal harira wal ma'azif. Sannan kuma shari'a ta yi Allah wadare, ta yi zargi da yin Allah wadare ga waɗanda ke ƙoƙarin halasta shan giya, wanda a ƙarshen duniya za a samu mutane masu halasta giya da halasta alharini da halasta kaɗe-kaɗe, suna kiransu da sunayen da ba nasu ba. Waje ala fihimul khasfa wal maskha, kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya kisfewa a cikinsu. Masu yin wannan ɗabi'a za a kisfe da su, za a yi musu girgizar ƙasa ko ma an yi musu a baya. Haka nan wal maskh, ko kuma a canza halittarsu zuwa wata halitta ta daban. Wa qad qala Allah ta'ala, kuma Allah yana cewa inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura, lalle Allah baya son duk wanda ya kasance mukhtalan, wato mai takama da kanshi, mai girman kai. Shine mukhtal, wanda za a ga a cikin tafiyar shi da maganar shi da yadda yake gaisawa da mutane, za a ga alamu na girman kai, na jiji da kai, shine mukhtal. Sannan fakhuran, wato wanda yake ya dinga lissafa abinda Allah ya yi mishi na baiwa, da nufin ya nuna mutane cewa shi ya fi su. Irin abin da Fir'auna yake cewa alaysa li mulku misr wa hadhihi al anharu tajri min tahti, irin abin da Karuna yake cewa inna ma utitu ala ilmin indi, irin waɗannan alfahari mutum ya dinga kididdige ni'imomin da Allah ya yi masa, ba wai dan ya yaba wa ni'imar Allah ya nemi falala Allah ba, a dan ya gaya wa mutane su san cewa shi yana gaba da su, shine fakhur. Wa qala an qaruna, Allah ya ce game da qaruna, id qala lahu qaumuhu la tafrah inna Allah la yuhibbul farih, yayin da mutanen shi suka ce mishi karka dinga cika baki kana kuri, Allah baya son alfarihin, sune masu ahal batar wanda suke cika baki, suna nuna su isassu ne. Wa hadhihi al-umuru thalatha ma'a as-sabri 'ala al-i'tida'i fi ash-shahwa hiya jawami'u hadha al-bab, wadana abu guda uku wato game da ma'a as-sabri tare da hakuri, 'ala al-i'tida'i fi ash-shahwa, mutum yayi hakuri kada yake ya wuce iyaka wajen sha'awa, wato hakuri game da musiba da yin taka tsantsan a lokacin samun ni'ima, da kuma kar mutum ya wuce iyaka wajen mu'amalantan ababan da suke ban sha'awa, hiya jawami'u hadhal bab, sune matattarar wannan babi. Wa zalika anna al-insana baina ma yuhibbuhu wa yashtahi wa baina ma yabghuduhu wa yakrahu, dan adam yana tsakankanin ababe ne, abubuwa ne guda biyu, ma yashtahi abinda zuciyar shi ke sha'awa, wa ma yuhibbuhu abinda yake so, wa yashtahi yana so yana sha'awa, shine abu a gefe guda kenan, wa baina ma yabghuduhu da kuma abin da yake ki, wa yakrahuhu yake kyamar abu, duk dan adam yana tsakankanin abubuwa ne guda biyu haka, abin da ran shi ke so yake sha'awa, a ɗaya bangaren kuma abin da ran shi ke ki abin da baya so. Yace fa huwa yatlubul awwal, wancan abu na farko, abin da ran shi ke so, abin da yake sha'awa, dan adam yana neman shi, bi mahabbatihi wa shahwati, saboda so da kaunar abu yana ta nema, dan adam yana neman abubuwan da a ɗabi'ance rayuwar shi tana so, ku dai abubuwan da ya tarayya da sauran mutane a wurin son su, irin duyina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banin har zuwa ƙarshe, kaga dan adam yana sa'ayi akan neman waɗannan abubuwan, ko kuma abubuwan da shi a karankin kanshi yake banta da son su, yana Allah ya jarabce shi da son abu kaza to zai nemi abu, Allah ya jarabce shi da son abu kaza zai nemi abu, mun gane. Wa yadfa'u thani, dayan kuma wanda baya so, to shi kuma yana kokarin tunkuɗe shi, bi buhdihi wa nafarati, yana saboda yana kin abin ran shi bai so, to ko da shi kokari yake tunkuɗa abin daga barinsa, ya tunkuɗa talauci daga barinsa, ya tunkuɗe rashin lafiya, ya tunkuɗe tsoro, ya tunkuɗe kaskanci, duk wannan abubuwa dan adam yana so ya tunkuɗe su su tafi su bar shi. Wa idha hasala al-awwal, idan na farkon ya samu, in ya samu abin da yake so, abin da yake sha'awa, awin dafa athani, ko kuma iya tunkuɗa na biyun, wato abin da yake ki, abin da baya so, aujaba lahu farahan wa sururan, wannan yanayin zai sa dan adam ya shiga cikin farin ciki da annashuwa, a ɗabi'ance da zarar dan adam ya samu abin da yake so, ko ya tunkuɗe wa kanshi abin da baya so, to itilqa'iyan automatically zai shiga cikin farin ciki da annashuwa. Wa in hasala athani, idan ko na biyun ne ya samu, wato abin da yake ki, abin da baya sha'awa, awin da fa'al awwal, ko na farkon ya rasa na farkon, hasala lahu huzun, to sai shiga cikin damuwa, sai shiga cikin damuwa, fa huwa muhtajun indal mahabbati wa shahwati an yasbira an udwanihima, saboda haka yana da bukata a lokacin da yake son abu, abin da yake sha'awa, akwai bukata yayi hakuri, yasbira an udwanihima, yayi hakuri daga udwanunsu, wa indal ghadab wan nafra an yasbira ala udwanihim, hakanan sanda wato yake cikin fushi da kyamar abu, to nan ma yayi hakuri daga wuce iyaka, wa indal farahi an yasbira an udwanihim, hakanan wajen farin ciki yayi hakuri daga udwan na farin ciki, wa indal musiba an yasbira an aljaz'i minha, hakanan wajen jarabawa ya haƙuri kada ya dinga zama yana da jaz, yana jin ya cire rai daga rahama Allah, kaga kowanne yanayi akwai abin da aka urce shi yayi a yanayin. Fa nabi sallallahu alaihi wasallama zakara sautain al-ahmaqaini al-fajirain, nabi sallallahu alaihi wasallama ya ambaci sauti guda biyu wadanda suke na wawaye ne, wadanda suke na fajirci ne, rashin biyayya Allah ne, as-sautul ladhi yujibu al-iqtida fil farh, sauti na farko shine wanda yake tirsasawa mutum ya wuce iyaka wajen farin ciki, hatta yasira al-insanu farihan fakhuran, har mutum ya kai ya zama yana alfahari, yana cika baki, wato a lokacin farin ciki kenan to an hana wannan wasautu alladhi yujibul jazaa inda alhuzni hatta yasira alinsanu halu'an jazua da kuma dayan muryan shi ne kuka wanda yake faruwa a lokacin bakin ciki da damuwa har ya kai ga dan adam ya zama halu'an jazu'an ya zama wato mai cire rai daga rahama Allah ya zama mai shiga cikin damuwa ya zama rago shine halu jazu wanda ya cire rai wa amma sautul ladhi yuthiru al-ghadaba lillah wanda sautin kuma da yake ainihin wato an yi shi ne don fushi don Allah lokacin jihadi ko makamantansu kal aswatil lati tuqalu fil jihadi min al ash'aril munshada kamar muryar da yake amfani da ita a lokacin jihadi a rera waƙoƙi waɗanda za su hanzuka sojoji su sa musu moral fatilka lam takum bi alati to wannan bata kasance daga cikin ababan wasa ba bata cikin abubuwan wasa ko wargi da aka hana wa kadhalika aswatu shuhra fil farah sannan kuma haka murya ko abinda za a kada domin bayyana farin ciki inda shari'a ta ce a bayyana shi shi ma babu laifi farakhasa minha sai akai sauki game da waɗannan fima waradat bihi sunnatu kamar yadda a cikin sunna minad darbi bidaffi fil a'ras kaga an halasta a zo a buga dindufa mata su yan kaɗa-kaɗin su a lokacin bikin aure saboda a shaharantar da aure a bambanta shi da zina wal afrah lin nisa'i was sudiyan lokacin farin ciki ga yara da mata kun tuna mun karanta a can baya kamar lokacin bikin sallah ko bikin aure ko a wata munasaba babu laifi yara da mata su an musu sassauci su yi wannan amma aka ce manya bai dace da tunaninsu ba manya maza saboda su ma matan da yaran an musu sassauci ne saboda hankalinsu bai kai yadda za su iya jure wannan ba in ba a bar su sun yi wannan ba to za su shiga cikin wata damuwa da ta fi haka sai aka ba su dama su wa ammatul ash'ar allati tunshadu bil aswati li tahrikin nufusi hiya min hadhihi al aqsam al arba'a yace daukacin waƙe-waƙe da ake rerawa dan a harzuka zakata to suna rabuwa izuwa ga waɗannan gidaje guda hudu ne ash'arul mahabba akwai waka wadda ake yi dan nuna kauna wa hiya an-nasib shine abinda larabawa suke ce ma an-nasib shi'rul ghazal ga wanda suke karanta adab waka dan nuna soyayya ga mata shine nau'i na farko kenan malam yace na biyu kuma wa ash'arul ghadab wal hamiyya sai kuma waƙoƙi da suke nuna fushi da ƙabilanci wa hiya al-hamasatu wal hija sune su kuma sun hada nau'i guda biyu na literary genre na wato ginshikai ko na jigogin adabin shine akwai waka wadda ake cewa al-hamasa ita ce wakar da ake a wurin yaki wakar da sojojin musulmi suke yi a wurin yaki suke harzuka junansu ko idan an gama yakin wal hija da kuma waka da ake saboda fushi a yi ma mutum zambo kaga fushi shike kawo zambo shi kuma al-hamasa fushi don Allah shi yake kawo ta to nau'i na biyu kenan ash'arul ghadabi wal hamiyya sai aka samu nau'i biyu a cikin ta ita ma na uku wa ash'arul masa'id sai kuma waƙoƙi ash'arul masa'id waƙoƙi wanda ake yi idan an shiga cikin musiba kalmarati kamar waƙar ta'aziyya waƙar da za a mutum bayan ya mutu ana yi ne don nuna alhini da ta'aziyya da ainihin wato nuna damuwa mutum bayan ya riga ya mutu sai mawaƙa kuma su yi ta ambatan shi suna yaban shi suna tunano ayyukan alkhairin da ya yi a baya shi ne almarafi wa ash'arun ni'ami ko kuma waƙoƙi da ake yi don a yi sharholiya don samun farin ciki wal farah wa hiya almada'ih su ne waƙoƙin yabo waƙar da ake mutum don a yabe shi ya ba a nuna ana son shi kaga anan a cikin wannan gaba yayi magana akan wato wani sabon babi ne a cikin mas'ala shine amfani da waka dan bayyana farin ciki ko bakin ciki kowanne ga nau'in sa iri hudu akwai waƙoƙi da ake yi dan nuna kauna da ake yi wa mata akwai waƙoƙi da ake yi dan nuna damuwa da bakin ciki shine ake yi na idan mutum ya mutu akwai waƙoƙi da ake dan nuna sharholiya da samun jin daɗi shi waƙoƙin da ake mutum yana raye a yabe shi waƙoƙin yabo ko kuma gogin da ake yi dan nuna fushi don Allah ko fushi don kanka. Fushi don Allah shine waƙoƙin hamasa a jihadi kenan. Fushi don kanka shine waƙoƙin zambo wanda mutum zai yi ya zambaci wani a lokacin da ya bashi haushi. Sai ya ce wa shu'ara ujrat adatuhum an yamshu ma'a at-tab'i. Dama kuma su mawaka ɗabi'arsu al'adarsu shine su gudana a bisa ɗabi'ar waɗanda suke musu waƙa. Me kake so ka ji da shi mawaƙi zai gaya maka. Kama ƙala Allah ta'ala, kamar da Allah ya ce alam tara annahum fi kulli wadin yahimuna, kai baka ga mawaƙa a kowane bugire yahimuna suna ta fagamniya ba, suna ta bin kowace sabga cikin kowane fage yahimun suna shiga cikin ruɗani ba. Wa annahum yaquluna ma la yaf'alu, kuma suna faɗan maganar da ba sa aikatawa. Wato abinda kake so su faɗa ko shi za su faɗa ba sai ya shiga ransu. Wani ya za a akhbara annahum yatba'uhum alghawuna, shi sa ma aka bada labarin cewa masu biye musu to wawaye ne. Alghawi malam ya ce walghawi huwa alladhi yattabi'u hawahu bighairi ilmi, alghawi shine mutumin da yake bin son zuciyar shi ba tare da ilimi ba. Wa hadha huwa alghayyu, dama wannan shine alghayyu, bin san zuciya ba tare da hujja ba. Wa huwa khilafur rushd, akasin alghayy shine ar-rushd shari'a, shi alghayy bata ba tare da hujja ba, ar-rushd kuma shari'a akan hujja. Kama anna dalla huwa alladhi la ya'lamu maslahatahu wa huwa khilaful mutadi, kama yanda aka ce wani dal ne batacce ne shine wato wanda bai san abin da zai amfane shi ba, shine akasin wanda yake al-mutadi, wanda ya san abin da zai amfane shi kuma yake aikata shi. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, kuma Allah ya ce wan najmi idha hawa ma dalla sahibukum wa ma ghawa, Allah ya ce wan najmi na rantsi da tauraro idha hawa a lokacin da yake ainihin faduwa, ma dalla sahibukum wa ma ghawa, wallahi wannan mutumin garin da ku Annabi sallallahu alaihi wasallam kenan, ma dalla bai bata ba wa ma ghawa kuma ba akan tafarki na wauta yake ba, wato yana kan shari'a, yana kuma ya san kuma shari'ar da yake bi. Wali hadha qala Annabi sallallahu alaihi wasallam, shi sa Annabi yake cewa alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin al mahdiyina min ba'di, kubu sunnata kubu sunna halifofi na shiryayyu al mahdiyin, wanda suke kan tafarkin da yake daidaitacce kuma sun san shi, min ba'di wanda su zo a baya. Duk wanda yana kokarin kafa maka hujja ne akan ya mawaka suke mu'amalanta abubuwa. Fali hadha tajiduhum yamdahuna jinsa shaja'ati wa jinsa samahati, saboda zaka samu mutanen da suna yaban jinsin jarinta, mawakansu da sauransu duka suna yaban jarinta kuma suna yaban halin kyauta. In kana adamu hadaini madmuman alal itlaq, kuma a samu mutum bai da jarinta ko a samu mutum bai da halin kyauta, malai ya ce waɗannan abubuwan guda biyu abin zargi ne kai tsaye. Wa amma wujuduhuma, saboda rashin su abin zargi ne, shi zan ake yaban su, ake yaban samuwar su. Wa amma wujuduhuma, to amma fa a cikin samuwar ta su, fa fihi tahsilu maqasidun nufusi alal itlaq, idan an same su hakan yana samar da maqsadi na rayuwa alal itlaqi kai tsaye. Lakinnal aqibata fi zalika lil muttaqi, amma a ƙarshe al'amari masu taqwa su suke samun abin da ya dace. Wato ba kowane jarimi da kowane mai kyauta ne kyautar shi da jarintarsa za ta haifa mashi ɗa mai ido a ƙarshe ba, sai ya zama daga cikin al-muttaqi. Ko mun gane, za a samu mutum yana da wannan halayen kuma a yabe shi da su, amma baya cikin al-muttaqi to ba yi da aqiba mai kyau. Amma ghairu al-muttaqina falahum ajilatun la aqiba, ghairu al-muttaqina mutanen da suke da jarinta kuma suke da halin kyauta, idan ba sa cikin al-muttaqin za su samu abu na alfanun yanzu, wannan jarintar da wannan halin kyautar zai musu amfani a yanzu, la aqiba amma ba zai musu amfani a can gaba a lahira ba. Wal aqibatu wa in kanat fil akhirah fatakunu fid dunya aidan, kuma ita al'aqiba asalinta shine abin da za a samu a lahira, amma kuma ana iya samun wani rabo na aqiba a duniya, wanda Allah yake cewa lanuhiyannahumul hayatan tayyiba, ko lanuhiyannahum hayatan tayyiba, za mu rayar da su rayuwa mai kyau a nan duniya, sannan kuma alahira su samu sakamako mai kyau. Kama kala ta'ala, kamar da Allah yake cewa lamma zakara qissata nuhin wa najatahu bis safina, da Allah ya ambaci qissa annabi Nuhu da yadda kuma annabi Nuhu ya tsira da shi da waɗanda suke cikin jirgin ruwan shi nan bayan an gama tufana. Allah ya ce qila ya nuhu bi salamin minna wa barakatin alayka wa ala umamin mimman ma'ak wa umamun sanumatti'uhum thumma yamassuhum minna adhabun ali. Allah ya ce qila, sai kuma aka ce, wato kudishi Allah din ya ce ko ko mala'iku suka ce da umarnin Allah, ya nuhu, ya kai annabi Nuhu, ihbit, ka sauka daga kan jirgin ruwan nan, ko ka sauka daga kan tudun dutsen da kake kai da jirgin ruwan, minna bi salamin minna, daga tare da aminci daga gare mu, wa barakatin alayka, da kuma albarkatu ni'imomi a kanka, wa ala umamin mimman ma'aka, da kuma albarka da aminci a kan al'ummomi waɗannan jinsin halittu da suke tare da kai, wa umamun, Allah ya ce kuma da wasu nan gaba kuma za a yi wasu mutane. Malamai suka fassara suka ce umamun anan ana nufin duk wani kafiri tun daga zamanin annabi Nuhu, wato kafiran da suka faru bayan dufana har zuwa tashin alkiyama su ne wa umamun, sanumatti'uhum, za mu jiyar da su wani ɗan daɗi, summa yamassuhum minna azabun ali, daga baya kuma mu ɗanɗana musu azaba mai raɗaɗi. Kaga Allah ya faɗi cewa za su samu wani alfanu a duniya. Sanumatti'uhum, kala sannan sai Allah ya ce tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilayka, waɗannan labaran gaibu ne muke baka labarinsu. Allah ya ce ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha, da kai da al'ummarka mutanen Makka ba ku da waɗannan labaran kafin alqur'anin nan. Sai Allah ya ce fasbir, to kai haƙuri, innal aqibata lil muttaqin, lalle al'amarin ƙarshe nasararsa tana gurin, nasarar ƙarshe tana ga mu'minai ne. Allah ka samu cikin su. Wa qala, kuma Allah ya ce fa man itada alaykum fa atadu alayhi bi mithli ma atada alaykum, duk wanda yayi muku ta'addanci to kuma yi ta'addanci da gwargwadon yanda yayi muku daidai wa daida. Wa taqullaha, ku ji tsoron Allah, wa alamu anna Allaha ma'al muttaqin, san cewa Allah yana tare da masu jin tsoron sa. Duk wannan yana ƙara tabbatar mana da cewa aqiba tana ga menene, tana ga al-muttaqun. Wal furqan an yuhmada min dhalika ma hamadahu Allah wa rasul, yace zance wanda zai bambance tsakuwa daga tsaba shine al-furqan, ayabi daga cikin jarunta da halin kirki da halin kyauta. Abinda za a yaba daga ciki shine abinda Allah da manzansa suka yabe shi, duk abinda Allah da manzo suka yabe shi to kuma ku yabe shi. Fa inna Allaha ta'ala, domin Allah ubangiji madaukakin sarki, huwa allazi hamadahu zainun wa zammuhu shaynun, domin Allah madaukakin sarki, abinda Allah madaukakin sarki ya yaba to shine abin yabo, hamduhu zainun, abinda Allah ya yaba to abin falala ne, wa zammuhu shaynun, abinda Allah ya soka to abin mara kyau ne. Ko mun gane? Da haka duk abin da za ka yaba a cikin halaye da siffofi, ka yabe shi da yabawa Allah. Abin da za ka zarge shi da zargin da Allah ya mishi, duna ghairihi min ash-shu'ara'i wal khutaba'i wa ghairihi, ba wai abin da mawaka suka yaba, ko abin da mawaka suka zarga, ko abin da masu jawabi suka yabe shi ko suka zarge shi ba. Duk abin da za a yi mishi yabo a matsayin shi na ɗabi'a, nau'in jaruntar da za a yaba, nau'in halin kyautar da za a yaba, to a yaba ma wadda Allah ya yabe ta, wanda aka yi ta don Allah, wanda aka yi tare da taqawa, wanda aka yi babu alfahari, babu cika baki, babu almannu, babu sauransu. Wali hadha lamma qala alqa'ilu min bani tamim lin nabi sallallahu alaihi wasallam, da aka ne sanda wani mutum cikin banu tamim yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, inna hamdi zainun wa dhanni shaynun, yace ni duk abinda na yaba to ya zama na kirki, duk abinda na zarga kuma ya zama na banza. Qala lahu, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi dhakallahu, wannan siffa Allah ce, Allah ne in ya yabi abu ya zama na kirki, in ya zargi abu ya zama na banza. Wallahu subhanahu hamida shaja'ata was samahata fi sabili, Allah madaukakin sarki ya yabi ash-shaja'a, jarunta, was samaha, da halin kyauta, fi sabilihi wanda akai don Allah kama fi sahihi kamar yadda zuwa cikin sahih al-bukhari kamar yadda zuwa cikin hadisi ingantacce yana cikin sahih al-bukhari da muslim an abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu qala a musa al-ash'ari Allah ya kara masa yadda yake cewa kila ya rasulullah aka ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu yuqatilu shaja'atan mutun ne yaje jihadi amma sai ya zama yana yin wato yana fadin ne yana fadan ne dan jarinta dan ya nuna shi jarimi ne war rajulu wa yuqatilu hamiyatan ko kuma wanda yake fadan yake yi dan a ce yana kare kabilarsa dan kishin kasarsa ko kabilarsa wa yuqatilu riya'an da wanda kuma yake yi dan a gani a ce jarimi ne shi fa ayu zalika fi sabilillah aka ce manzo Allah wane ne yake dan Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai annabi ya ce man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah wanda yayi jihadi don kalmar Allah tauhidi kalmar la ilaha illallah ta zama ta daukaka to wannan shine mai yi don Allah Allah ka samu cikin masu yi don kai wa kad qala subhanahu kuma Allah yace wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakunu ad-dinu kulluhu lillah ku yaqe su har sai ya zama babu shirka a bayan kasa shine fitna ana hasi kun kawar da shirka a bayan kasa wa yakunu ad-dinu kulluhu lillah a wayi gari dukkanin addini ya koma addinin Allah kawai ake a bayan kasa wa hadha wa zalika anna hadha wal maqsud alladhi khalaqa Allahul khalqa law wannan manufar ta kawar da shirka a tabbatar da tauhidi a bautata wa Allah yadda Allah ya aiko manzanni ya ce a bautata mishi to ita ce fa manufa ta farko da Allah ya halicci bayi ya kawo su wannan duniya kama qala ta'ala kuma da Allah yake cewa wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'bud ban halicci aljannu da mutane ba sai dan su bauta mu fa kullu ma kana li ajalil ghayati allati khuliqa lahal khalqu fa huwa mahmudan kana mahmudan inda Allah duk wani abu da zai taimaki wannan manufar duk wani abu da za a aikata dan ya taimaki manufar halittar dan adam a bayan kasa to abun yabo ne a gurin Allah Allah yana son wallahi sai Allah yake son jihadi sai Allah yake son amr bil ma'ruf nahi anil munkar sai Allah yake son karantar da tauhidi sai Allah yake son yada sunna da karantar da alqur'ani da maida martani ga babbarna da warware shubuhi duk Allah yana son wadannan ayyuka saboda suna taimakawa wajen tabbatar da asalin manufar ita ce dan abautawa Allah shi kadai bisa dayauta shi huwa alladhi yabqa li sahibihi wa yanfa'uhu lillahi wa yanfa'uhu Allah bi shine abinda kuma wannan a tauhidin wannan abun azzikin wannan aikin alkhairin ko jihadi kuma kamantan su sune abinda zai wanzu yabqa li sahibihi shine abinda zai wanzu gane shi wa yanfa'uhu Allah bihi kuma Allah ya amfani mutumin da yayi wannan abu wa hadhihi al-a'malu hiya al-baqiyatu as-salihat sune yake ce ma al-baqiyatu as-salihat ayyukan kirki masu wanzuwa tauhidi jihadi karantawa sadaka waqafi ayyuka na alkhairi wadanda ladan su da burbushin su da alfanun su zai wanzu har bayan mutum sune za su amfani mutum yana raye da kuma bayan ya shuɗe yace walihadha kana an-nasu arba'atu asnafi saboda haka zaka dangane da aikata aikin kirki wanda za a more shi duniya da lahira zaka iya raba mutane zuwa gida hudu na farko man ya'malu lillahi bi shaja'atin wa samahati na kashi na farko sune wanda suke yin aiki don Allah Allah ka samu cikin su duk abin da yake don Allah yake kuma yana yin wannan aikin da iya kwazan shi da iya kuma kyautatawa mu'mini kenan wannan fa ha'ula'i humul mu'minuna almustahiquna liljanna wannan sune mu'minai da suka tantance aljanna sune kullun zaka ji allazina amanu wa amilus salihati innal ladzina amanu wa amilus salihati imani da aiki na gari ga imani a zuciya sannan kuma ga kwazo duk abin da zai tashi ya kwazo ya ga cewa ya kyautata wannan aikin sababin aikuwa ne na farilla ko rukunai ko wajibobi ko mustahabbai ko falaloli ko ladubba duk abin da zai yi na cikin ainihin wato aiki to zai zama daga cikin nan da zina ahsan zai dinga kyautatawa sune nau'i na farko nau'i na biyu man ya amal li ghairi llahi bi shajati wa samati akon da aikin shi ba na Allah bane aikin duniya kawai yake amma shi ma ya sa kwazo a ciki ya sa gaskiya da rukun amana a cikin aikin shi na duniya bai damu da lahira ba a aikin shi na duniya ya tsaya yana yin shi yadda ya kamata fa hadha yantafi'u bi dhalika fi dunya to wannan zai ci morewar na aikin a duniya Allah baya inna la nudhi'u ajra man ahsana amala ya kyautata ko ya tsaya yayi ko kafiri ne ya tsaya ya kyautata aikin shi yayi itikani yayi shi da gaskiya da rukun amana ya tsare aikin sa sawa'un noma yake yi kiwo yake yi bincike yake na ilimi kasuwanci yake yi sayayya saye da siyarwa tafiye tafiye ne kere kere duk abin da yake yi in ya saka gaskiya a ciki to wannan zai more shi a duniya walaysa lahu fil akhirati min khalaq wa babu abin da ya samu a lahira tunda bai yi dan Allah ba kine shin da Aisha ta tambaya ta ce wani dan uwan babanta da ya kasance yana ciyarwa kaga duk kasar makka ana labarin alherin shi ma'ana da gaskiya yake alherin nan kenan har labari ya bazu amma annabi ya ce babu abin da ya samu a lahira saboda rana dindira dai bai taba cewa Allah na tuba ka yafe ni to amma Allah zai iya ba shi falala a duniya shine ya samu farin jini daukaka ya samu satisfaction a zuciyarsa ko a wanzar da sunan shi shine abin da Allah yake wa duk kafiran nan makera cikin su da scientists da masana da sauran da manyan sojoji da ƴan wasanni ƴan boxing ƴan kwallo ƴan waye zaka ga kowa a cikin su ya tsaya ne yayi itikanin aikin sa daka sai ya zama hujja a aikin ya zama mashahuri ya samu daukaka ya samu dukiya ya samu sarauta sunan shi ya wanzu a cikin abu amma tunda bai yi dan Allah ba bai yi aikin da Allah ya ce ba to iyakacin morar da zai wa aikin a nan duniya ne na uku man ya amal lillahi lakin bila shaja'atin wala samaha to wannan nan muke faduwa mafi yawan mu bayi masu rauni Allah ka gafarta mana mutum ne yana yin abun shi dan Allah amma baya yin kwazo akai baya yi da gaskiya ya sa wasa ya sa lalaci ya sa kasala shedan yana yaudararsa bin nan dan adanci na qa'is bashariya suna bujuro mishi bai yin wani bai tabuka komai bai tabuka komai fa hadha fihi min an-nifaqi wa naqsi al-imani bi qadari zalika to wannan a tare da shi da gurgudan raunin sa gurgudan abin da ke tare da shi wuri na munafurci ko abin da ke tare da shi na naqsa imani da gurgudan raunin shi in ya ƙara rauni ya ƙara shiga cikin waɗannan ramuka in ya rage rauni sai ya ƙara fitowa Allah ya taimake shi ya fito gabaki da kuma muka kalla ko a rayuwar duniya wannan haka yake za a zo a ce ga wani class na undergraduate duka sun shigo duka lecturer ɗaya yake koya musu karatu su zauna a aji guda a ba su jarabawa iri ɗaya amma bayan shekara hudu ko biyar an tashi ba su takardun degree ɗin kowa nashi ya bambanta kowa da gwargwadon kwazon shi wani first class wani second class upper wani second class lower wani third class wani first degree wani withdrawn wani spill over haka kowa gwargwadon himmar da ya bayar da kwazo da ya bayar gwargwadon abin da zai samu da ba a zo nan duk a raba mana kowa miliyan goma goma a ce ga jari dukan mu in Allah ya so bayan shekara wani ya kashe miliyan goma ta lalace wani kuma ya alkinta ta ya zama babban attajiri wani kuma tana nan da wata ƴan riba da haka sun mu'amala sun makafaru wani ma bai san me yi da ita ba kowa da gwargwadon himmarsa da kwazansa da ƙwarewarsa da kuma abin da Allah ya kaddara masa gwargwadon abin da ya samu ke ba mu gane duk inda rayuwa take haka Allah yake yi mutane ba mu ga labarin Abdurrahman dan Auf ba da ya iso Makka bai da komai bai da gidan kwana bai da komai ya je ya fara cin ya fara cin bashin kaya yana sai da mai aka ce ko amma bayan lokaci ya iso Madina yes ya iso Madina bayan lokaci sai da zama ya fi kowa kuɗi a gaba da aka da ya mutu yana daga cikin mutane da suka a tarihi suka mutu suka ba arziki na a zo a gani saboda yana da nasibi a kasuwanci yana da kwazo wasu kuma fa yadda suka zo Makkan nan suka zo Madina din nan da a talakawa haka suka mutu a talakawansu to haka a kwazon mutane da himmarsu tana da alaka da nasararsu da abin da za su samu to haka a al'amarin lahira mutum ya yi imani ya yarda da Allah ya yarda da lahira
amma kuma bai yin kwazon da ya kamata, bai da jarintar da ta kamata wajen aikin alkhairi, bai da samaha, bai da kyauta, bai da sakin hannu, to wannan yana da nakasa. Amma dai mu meye? Na hudu shine man la ya'malu lillahi wala fihi shaja'atun wala samaha fa hadha laysa lahu dunya wala akhira. Na karshe shine asfalus safili, wanda shi ba imani ba, shi kuma ba kokari akan rayuwa ba, yana nan kawai gashi nan dai ciko a cikin mutane, shi bai imani da Allah ba, kuma bai dauki rayuwar da daraja ba, bai ba rayuwar gaskiya ba, saboda ba yi da komai a duniya, haka zai zama matsiyaci kuma haka ma a lahira. Allah ka tsare mu daga wannan yanayi. Malai yace fa hadhihi al-akhlaq wal af'alu yahtaju ilayha al-mu'minu umuman wa khususan. Waɗannan halaye da waɗannan ayyuka mumini yana da buƙata izuwa gare su a jumlace da kuma a keɓance, wa khususan fi awqatil mihani wal fitani shadida, musamman a lokacin jarabawoyi da fitintunu masu tsanani. Duk sanda ka shiga ta fitina mai tsanani, duk sanda ka shiga ta jarabawa mai tsanani, to a lokacin kana da ƙarin buƙata izuwa ga wancan haƙurin, haƙurin nan da ake da musiba, haƙuri da ake da baƙin ciki, haƙuri da ake lokacin samun ni'ima, haƙuri da ake lokacin mu'amalantar yanayi. Fa innahum yahtajuna ila salahi nufusihim, mu'mini suna da buƙata izuwa ga gyara zakatansu, wa daf'i dhunubi an nufusihim, da tunkuɗe zunubai daga gare su, indal muqtadi lil fitnati indahum, lokacin da wani abu da zai iya jawo su fitinu da waɗannan abubuwa. Wa yahtajuna aidan ila amri ghairihim wa nahyihi bihasabi qudratihi, kuma mu'mini suna da buƙata izuwa ga su umarci waninsu, su hana waninsu daga wannan. Kana da buƙatar ka hana kanka, kuma ka hana wani da gwargwadon ƙarfin hanawa da kake da shi. Wani ƙarfin hanawar shi wa'azi, wani ƙarfin hanawar shi nasiha, wani ƙarfin hanawar shi ɗaukan mataki ko tankiya, wani ƙarfin hanawar shi da umarnin shi kafa doka. To kowa da gwargwadon abin da zai iya, da gwargwadon ɗaukar da Allah ya ba shi. Kullu min hadhaini al-amrayni fihi min as-su'ubati ma fihi, abubuwan nan guda biyu, ka hana kanka ɓarna, ka hana kanka daga zunubi, ka gyara zuciyarka da rayuwarka, yana da wahala. Haka nan kuma hana wani yima wani wa'azi, shi ma ya daina, shi ma yana da wahala. Wa in kana yasiran ala man yassarahu Allahu alayhi, amma yana yin sauki ne ga wanda Allah ya sauƙaƙa mishi. Wa manani da Allah yake cewa ya man sha'a minkum ayin an yastaqim wa ma tasha'una illa an yasha Allah, ga wanda yake so ya zama akan hanya madaidaiciya, amma bai isa ba fa ya samu hawa kan hanyar nan madaidaiciya da ƙashin kansa, sai in Allah ya so. Da kullu ake so mutane su dinga roƙon Allah ya shiryatar da su, ya ba su shiriya, ya tabbatar da su akan shiriya. Allah ka sa mu dace da shiriya, ka tsare mu daga sharorin kawunan mu da munanan ayyukan. Wa hadha li anna Allah amara almu'minina bil imani wal amali salih, shi wannan kuma saboda haka ne Allah ya umarci mu'minai da su yi imani kuma su aikata aiki na gari. Wa amarahum bi da'awatin nasi, kuma ya umarce su da su kirayi mutane zuwa ga imani da aiki na gari. Wa jihadihim alal imani wal amali salih, in kuma mutane sun ƙi jin da'awa a kai ga mataki na yin musu jihadi, na yin gwagwarmaya don a tabbatar an sa su a tafarkin imani da ayyuka na gari. Kaga matakai na hudu kenan: ka yi imani mataki na farko, ka yi aiki na gari mataki na biyu, ka yi da'awa zuwa ga imani da aiki na gari mataki na uku, sannan ka yi jihadi don tabbatar da imani da aiki na gari, shi ne mataki na hudu, wanda Allah ya ambata a cikin wal asr innal insana lafi khusr. Kama qala Allah ta'ala, kamar da Allah yake cewa: wala yansuranna Allahu man yansuruhu, lallai da sannu Allah zai taimaki wanda yake taimakon Allah. Inna Allaha laqawiyyun aziz, lallai Allah mai ƙarfi ne kuma mabuwayi. Alladhina in makkannahum fil ard, suwaye masu taimakon addinin Allah, su ne waɗanda in duk ran da muka ba su dama suka riƙe ƙasa, aqamus salata wa atu zakka, za su, kaga shi ne imani da aiki na gari kenan, za su tsayi da sallah su ba da zakka su a karan kansu. Mataki na gaba fa: wa amaru bil ma'ruf, shi ne da'awatin nas, su kirayi mutane zuwa ga aiki na gari. Wa nahu anil munkar, su hana su daga aiki na munkari walillahi aqibatul umur Allah shike da karshen al'amari wallahi ibn timiya karshe ne wajen kafa hujja mal duk abin da zai fada maka yana da hujja shi ba zai fada kuma ya fara maka inda ko yace sai ya bincika ba Allah ya gafarta mai wa kama qala kamar da Allah yake cewa inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumu al ashhad Allah yace inna lalle mu lanansuru rusulana wallahi sai mun taimaki manzannunmu wallazina amanu su da waɗanda suka yi imani fil hayatid dunya tun anan duniya wa yawma yaqumu al ashhad da ranar tsayawar shaidu al ashhad kamar da malaman tafsiri suka ce guda hudu ne ake nufi anan akwai mala'iku akwai annabawa akwai mu'minai akwai kuma dukkanin mutane haka suke cewa al anbiya'u wal mala'ikatu wal mu'minuna wal as'al ajsad sune zasu bada shaida akan bayi annabawa zasu bada shaida akan cewa sun isar da sakon bayi sakon Allah mala'iku zasu bada shaida akan cewa lalle su ma san shaida su aka aika su kawo sakon sune suke rubutun ayyuka wanda za su ce ga sunan abin nan qala qarinuhu hadha ma ladayya atid mala'iku ce sannan sai kuma mu'minai su ma za su bada shaida idan an nemi shaida su a lokacin da kafirai za su yi tsaurin ido su ce ƙarya annabawa suke musu sannan sai kuma dukkanin mutane za su bada shaida akan ababen da mutanen suka aikata da su wanda suka yi sujuda suka yi tilawa suka yi azumi dukkanin za su bada shaida akan cewa an yi wannan ayyukan da su wanda suka yi shirka suka yi fasikanci suka yi maguzanci su ma dukkanin za su bada shaida akan cewa an yi waɗannan mugayen ayyukan da su Allah ka tsare su ne al ashhad wa kama qala kamar da Allah yake cewa kuma kataballahu la aglibanna ana wa rusuli inna Allah qawiyyun aziz Allah ya kataballahu Allah ya kaddarta yayi wato yayi qaba'i ya hukunta cewa la aglibanna wallahi sai na ci nasara in ji Allah ana wa rusuli da ni da manzannina inna Allah qawiyyun aziz lalle Allah mai karfi ne kuma mabuwayi wa kama qala kuma Allah yake cewa wa inna jundana lahumul ghalibuna kuma lalle sojojinmu su ne masu cin nasara wa qala kuma Allah yace wa man yatawalla Allah wa rasulahu wallazina amanu fa inna hizballahi humul ghalib kuma lalle wanda ya jibinci Allah ya jibinci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya jibinci mu'minai to wannan ya sani dama hizbullahi jam'iyyar Allah mutanen Allah humul ghalibuna sune masu cin nasara da dai ayoyi mabambanta ire-iren waɗannan walamma kana fil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar wal jihad fi sabilillah min al ibtila'i wal mihani ma yata'arradu bihi al mar'u lil fitna ce to da yake a cikin umarni da kyakkyawa da kuma hani daga barin mummuna da jihadi don Allah a cikin waɗannan abubuwan akwai jarabawa akwai ibtila akwai mihna akwai jarabawa mai tsanani wanda hakan ma ya ta'arradu bihi al mar'u lil fitna wanda hakan na iya ja mutum ya fada cikin fitintunu a garin wa'azi ne mutum zai zo wani lokaci Allah ya jarabce shi da ko dai sarrai ko ya jarabce shi da alfahari ko ya jarabce shi da jiji da kai koriya ko ya jarabce shi da zakewa wajen faɗan maganganun da ba haka ya kamata ya faɗe su ko ya jarabce shi da kasa aikata abin da yake faɗi yana cikin rawar da Allah zai yi mutum a cikin wa'azi da yake ko Allah ya jarabce shi da mutane marasa karɓan gaskiya kamar da Allah ya wa annabawa ya ta wa'azin ba a ji yana cikin rawar da mutum zai fuskanta to balantana kuma a wajen jihadi wanda mutum na iya fuskantar jarabawa ma rasa rayuwar shi gaba ɗaya da rasa wani lafiyarsa ko dukiyarsa ko makamantansu saboda waɗannan jarabawar da ke cikin waɗannan ayyukan sarafin nasi man ya ta'alladu da tarki ma wajaba alaihi min dalika shi sa ake samu a cikin mutane wani sai ya ƙoƙarin kafa hujja cewa shi yana tsoron shiga waccan fitinan ne bi annahu yatlubu salamata min alfitna mutum ne ya kamata ya dinga yin wa'azi ilimin shi ya kai wa'azi ko karantarwa amma sai ya ce to ni ba zan yi wa'azi sai shaidan ya riya mishi cewa shi ba zai dinga yin wa'azi ba saboda me ce saboda ina tsoron kan na fada cikin riya to wannan yafi hadari fiye da ya wa'azin ya samu kashi a cikin riya ko mun gane shedan ya riya maka cewa bari kar kai saboda a garin yi zaka yi samu wata matsala ko kuma ni ban so yanzu na kama wa'azi mu zo mu fara rigima da mutanen anguwa muna zauna lafiya shedan ya riya maka irin wannan ko ce yanzu din masu wa'azi ba ma ai ba ma a saurara yanzu mutane ba sa son gaskiya da haka ni bazan ba kowa wa'azi ba to sai wani ya ga cewa kin yin wai yana kin yi ne dan ya samu salama ko yace ba zai je jihadi ba lokacin jihadi ne saboda kar a kashe shi ko kai ya fitintunu yace to wannan wani salo ne da shaytan yake bi halakar da mutane kamar qala ta'ala alil munafiqina gashi inda Allah yake fada wa minhum man yaqulu idhan li wala taftini ala til fitnati saqat a cikin munafikai sanda za a ji yakin tabuka kenan ko Allah yake cewa wa minhum a cikin su akwai man yaqulu idhan li wanda yake cewa ya manzo Allah ka bani izini in zauna a gida ni bazan bi ku jihadin nan ba wala taftinni karka san karka arrada na ga fitina karka ja mini fitina ala fil fitnati saqatu Allah yace ku saurara to ai fada wasu sun riga sun fada cikin fitina wa kad zakaru fi tafsiri annaha nazalat fil jadd ibn qais wala mu tafsiri sama ba cewa wannan aya ta sauka ne akan wani jagora cikin munafikai da ake ce mishi Al-Jadd ibn Qais lamma amarahu annabi sallallahu alaihi wasallam bitajhizi lighazwir rum yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam yace je ya shirya za a tafi yakin Tabuk shine gazwir rum din wa adhunnu ibn tumiya yace ina tunanin anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala la annabi ya ce mishi halaka fi nisa'i banil asfar ya kake gani in aka je aka yi jihadi ka samu baiwa a cikin matan turawa kana ganin zaka so haka fa qala ya rasulullah inni rajulun la asbiru ala nisa yace to wallahi manzo Allah ni mutune da banda hakuri in naga mata wa inni akhafu alfitna bi nisa'i banil asfar ina tsoron kada naje garin tafiya jihadin nan naje na gamu da wata da fitina da ita fa azalli ka bani dama in zauna a gida kai ka bani dama kar naje jihadin nan wala tafkinni kar ka jamun fitina kaga yana so ya kare kanshi da wannan matsala wa hadhal jadd huwa allazi takhallafa an bai'at ridwan ta ta shajara shi wannan mutum da yake cewa Jadd ibn Qais shine mutumin fada a tarihance shi kadai ne bai wa Annabi sallallahu alaihi wasallam chaffa a lokacin bai'at ridwan ba ya bi sahabbai an tafi da shi da sunan za a je wannan umara da aka je kafiran makka suka hana shiga aka zo aka bai'at ridwan mashhuriyar bai'an nan da Allah ya ce ya gafarta wa kowa da yita to amma shi wannan wastatar bi jamalin ahmara lokacin da ake ta billahi ana zuwa ana shan hannu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana mishi alƙawarin kariya da alƙawarin imani da jihadi shi kuma kawai sai je ya buya a bayan wani raƙumi shi ya kwance shi a wajen wajaa fil hadith ya zo a cikin hadisin da ke cikin Muslim da Tirmidhi anna kulluhum maghfurun lahu illa sahibul jamal al-ahmar Annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya gafarta muku gaba daya in banda ma'abocin wannan jarra kuma fa anzalallahu ta'ala fi Allah ya saukar da cewa saw minhum man yaqulu idhalli wala taftinni ala fitnati saqat a lokacin da aka saukar da aka ga wa sahabbai wannan karatun har sai da wasu suka je suka zagaya suka zagaya suka ganshi suka ce ka zo mu je annabi roƙa ma gafara kai ma ka tsira mai yace a ni ba na bukatan wannan roƙon gafara ina neman raƙumi na ne da ban ganshi ce in ga raƙumi na da ya bace ya fiye muna akan an yaghfir li sahibukum in yastaghfir Allahu li sahibukum yana cikin sayyid muslim saboda tsiya da rashin albarka ya kulu innahu talabal qu'udan li yaslama min fitnatin nisa'i yace shi ya nemi ya zauna a gida ne bi su ya je wannan jihadin dan ya tsira daga fitinan mata fala yaftatinu bihinna kada ya fitina da su fa yahtaja ila al-ihtiraz min al-mahdhuri yazo yana yazo ya zama ya buƙatu zuwa ga yadda zai kare kanshi daga wancan haramun din wa mujahadati nafsihi anhu da yadda zai gogormaya da rayuwarsa dan ya tsere ma waccan fitina fa ya ta'azzabu bidhalika sai yazo ya shiga cikin damuwa da azabtuwa ga matan turawa yana son su bi samu ba ya rasa yadda zai ya shiga cikin damuwa aw yuwaqi'ahu ko kuma ya je ya fada ma wannan zunubin fa ya asab yaje ya dauki zinubi fa inna marra aswaral jamilata wa ahabbaha fa in lam yatamakkan minha domin a dabi'ance wanda ya ga halitta mai kyau kuma ya kaunaci wannan halitta amma bai same ta ba imma li tahrimi shari' kuri ya kasa samu saboda shari'a bata haram bata halasa mishi ba matan shi bace ba wanda zai iya aura bace a ba imma lil ajzi anha ko kuma saboda ya kasa kaiwa ga abu zai ya kasa samun dama da zai kai ga wannan matar da ya gani ta azaba kalbu wannan adabiyanci duke shi ta shiga cikin damuwa wa in qadara alaihi wa in qudira alaihi wa fa'ala al mahzur halaka in kuma ya zama a cikin kadara da Allah ya nufa a kansa ya wa in qadira alaihi ya sa idan kuma ya zama ya samu kaiwa zuwa ga wannan mahzur wa fa'ala al mahzura yaje aikata abinda yake haramu halaka baga ya halaki wa fil halal min dalika min mu'alajatin nisa'i ma fihi bala yace a cikin halas ma wanda yake min zalika na wannan nau'in bi mu'alajatin nisa'i ma fihi bala a cikin abin da yake na halas ma na mu'amala mutun da mata shi kanshi akwai jaraba bala na cikin na haramci wato ya kafa wannan a matsayin zari'ar da yake ganin da ita ne zai ki zuwa jihadi kaga ya dauki wata zari'a ta hana shi yin aikin da yake asali wajibi a kanshi to wannan ba wata kofa ce daga cikin kofin fitina don sai Allah ya ce alafil fitna saqab fa hadha wajhu qawlihi wala taftinni wannan shine abin da yake ne wannan magana fa Allah ta'ala sai Allah ya ce alafil fitna saqatu ai da man sarga sun fada cikin fitina ai nafsu i'radihi anil jihadi mujarradin kauda kai da yayyake yin jihadi alwajib wanda yake ya wajaba a kanshi wa nuquluhu anhu da juya baya da yake zuwa jihadi wa da'afu imanihi da raunin imaninsa wa maradul qalbihi da ciwon da ke cikin zuciyarsa allabi zayyana lahu tarkal jihadi wanda wannan ciwon da ke cikin zuciyarsa shi ya kawata mai cewa kada ya je jihadin fitnatun azimatu ai wannan ce fitina babba kad saqata fiha ya riga ya fada cikin ta tafi karfin waccan fitinar da yake jin tsoro wanda yake ciki tafi waccan fa kaifa yatlubu takhallusa min fitnatin saghiratin lam tusib taya zai nemi tsira daga karamar fitinar da bata same shi ba bi wuqu'ihi fi fitnatin azimatin kad asabatu ta hanyar ya fada da kanshi cikin babbar fitina wanda ya riga ya shige ta baka neman kariya daga karamar fitina ta hanyar shiga babba kuma ana ittikhadu akhaffid dararain shi ko ya dauke a azamud dararain ya ki zuwa jihadi ya nuna raunin imanin sa ya ki tashi kwazo ya kare zuciyarsa ya zama mai jarunta sai ya kafa tazarrui da cewa yayi haka ne saboda kai ya fada wata fitina wanda ake expecting za ta iya faruwa wannan kuma take ta riga ta faru kaga ya kokarin kare kanshi daga babbar daga karamar fitina ta hanyar shiga babbar fitina to wannan ita ma wata matsala ce babba Allah ubangiji ya tsare mu zamu saurara ne insha Allah wa sallallahu alaihi wasallam ala muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi